لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a majalisi na 15 cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani wanda muke yi a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya tsara mu wannan gari albarka da kariya da tsari,
amin.
A yau 15 ga watan Ramadan, hijira ta 1446, kuma wanda ya dace da ranar 15 ga watan uku shekarar ta 2025 ta miladiya. Za mu tashi yau insha Allah aya ta 103 a cikin suratul Safat, amma kafin nan bari mu amsa tambayoyi. Wannan yace assalamu alaikum, Allah ya karbi ibada, amin. A kwanakin baya lokacin karatun Bukhari, malam yayi bayani a takaice cewa akwai lokacin da mace take fin namiji wajen rabon gado. Dan Allah malam, a wani lokaci ne haka ke faruwa? Muna da similar case a yanzu a haka. Allah ya ƙara lafiya, amin. Na'am, wannan mace takan fi namiji cin gado a wani hali, kuma wannan sawa'un suna mataki daya ko kuma ba mataki daya ba? In ba a mataki daya ba ne, wannan yana da yawa. Kamar mutum ya mutu ya bar yarsa guda daya, ai mace ta mutu ta bar yarta, ta bar mijinta, ta bar mahaifiyarta, ta bar mahaifinta. Kaga yarta tana da rabi, ko in mutum ya bar ya lidhakari fa in kunna nisa'an fawqa fa in kanat wahidatan falahan nisfu, tana da rabi tunda ita ce ya daya ce. Muji kuma yana da rubu'i, yana da rubu'i tunda akwai ya lidhakari mithlu yusi, inda Allah madaukakin sarki yake cewa wajen mata ko walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna. Kaga miji yana da rubu'i kenan, ko uwa kuma tunda akwai ya tana da sudusi, uba kuma shine asibi, shi zai dauki sauran. To kaga a wannan surar ya mace ce tafi uba gado, uwa mace ce, matsayin su ɗaya da uba, dukkanin su iyaye ne, ko ba haka ba? A matsayi ɗaya suke. Gara ya za a ce ita reshe ce, ita abin nan, na'am, ita reshe ce, far'i ce, amma uwa da uba duk usul ne, asali ne, su ne asalin mutum. Yanzu ka kama a wannan mas'alar, tunda akwai rabi, akwai rubu'i, akwai sudusi, saboda haka za a raba dukiyar kashi 12. Ita ya a bata kashi 6 shine rabi, shi miji a bashi kashi 3 shine rubu'i, ko 3 shine rubu'in 12. Kaga an samu kaso 9 kenan, ko uwa a bata kashi 2 sudusi kenan, kaga an samu kaso nawa? 11. Uba abinda ya rage kashi 1 ne, 1 cikin 12, saboda haka abinda uwa ta samu ta ninka shi, ta samu kashi 2 cikin 12, shi kuma ya samu kashi 1 cikin 12. Haka zalika ya mace ce, amma ta samu kashi 6 cikin 12 fiye da nasa. Amma abin la'akari shine uwa, wanda suke a matsayi daya, tunda matsayin su daya. Idan akwai ya'ya, idan akwai ya'ya, fa in kana lahu waladun wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kaga da uwa da uba kowannen su sudusi yake samu in yana da ɗa, kaga matsayin su daya. To amma gashi a wannan hali uwa ta samu fiye da uba, ta samu fiye da uba saboda haka ba koyaushe ne namiji yake fifiko akan mace wajen gado ba akwai suwar kuma wannan suwar din suna zuwa a yau da kullun amma wannan ɗaya daga cikin misalan kenan amma ba ita ce kadai surar ba waɗansu malaman fara'id sun fitar da ita sun kai surar har wajen sura guda tara halat ne halaye ne daban-daban wanda ake samun irin wannan amma abin la'akari a ciki shine a duba macen da namijin da suke a manzila daya kamar uwa da uba kamar uba da uwa kamar ƴan uwa li abbai ko ƴan uwa li ummai kamar ƴan uwa li ummai ƴan uwa shaqiqai da li abbai su waɗannan a koyaushe ka san miji wato ka san dan uwa namiji yana zamanto rubin ka san ƴar uwa mace ne amma in ba haka amma in ba kamar a wannan surar ba akwai yiwuwar cewa mace ta samu fiye da abinda namiji yake samu to sai wannan kuma yace Allah madaukakin assalamu alaikum Allah ya kara malin lafiya imani da ilimi Allah ya ji dan hajjia ya kara ma baffa lafiya amin ina zaune a muslim community a China a kankanwa idan an kira sallah ba a ba da koda minti daya sai a yi ikama a tayar da sallah wasu sun ce bid'a ne wasu kuma sun ce ba laifi saboda wai kiran sallah is symbolic kawai dan lada ake yi kiran sallah ba symbolic bane kiran sallah sunna ce kiran sallah sunna ce kuma tunda har Allah ya sa kun zama kun samu kanku a wuri wanda yake musulmi ne suke zauna a wajen yin kiran sallah yana daga cikin sha'airul islam yana daga cikin alamomin addinin Allah da za ku kiyaye shi amma kasancewar ba a bada wani tazara tsakanin kiran sallah da ta da ikama wannan sabanin sauki ne da ake yi ma musulmi tunda aka yi kiran sallah ana so a bayar da gurgurdan yanda wanda ba shi da alwala zai kama ruwa yayi alwala sannan ya zo ya samu kabbara harama shine gurgurdan abinda ake so a bari tsakanin kiran sallah da ikama to in ba a bayar da wannan ba to akwai takurawa ga mutane in ba ai haka ba akwai takurawa ga mutane saboda haka yanda suke yi din akwai takurawa ga mutane babu kuma wani koyarwar musulunci da yace haka ake so a yi sannan wannan yace tambaya ta ita ce ina son in canja lokacin zakata daga Rabiul Akhir zuwa Ramadan yaya zan yi idan kana so ka canza lokacin zakarka daga Rabiul Akhir zuwa Ramadan ka fitar da zakarka cikin Rabiul Akhir to idan Ramadan ya zo sai ka sake fitar da zakka sai ka sake fitar da zakka sai ya zamanto ka kaddamar da zakka to kaga shekara mai zuwa in Rabiul Akhir ya zo ba za ka fitar da zakka ba sai Ramadan ya zo sai ka fitar da zakka haulinka ya koma Ramadan saboda haka kayi ma Allah gyara kayi ma Allah ƙari a cikin amma ba riba bace ba riba kai ma Allah ba kayi ne ta babin kaddamar da zakka ka kaddamar da zakka tun kafin lokacin ta yayi kuma ka canza haulin naka sai tambayarsa ta biyu yace idan na fitar da zakka zan iya bawa wanda nake bi bashi na cire masa bashin da nake bin nasa na ce na cire maka bashin da nake bin ka na biya maka da zakkar da na fitar da ita gare ka ba a yin haka ba a yin zamiya wajen zakka wannan ita ake kira zamiya ba a yi kuma a sahih idan kai haka shi da ka fitar da ka biya masa bashin ya biyo amma zakka ba ta fita ba sai ka sake yin zakka saboda wannan hila ce dabara ce ta mutum wato ya bayar ya amfana daga zakkarsa dabara ce yake yi dan ya amfana daga zakkarsa domin shi wanda yake wanda kake bi wannan bashin ta yiwu akwai wani bashi wanda yake yafi naka matsi a gare shi kuma ita dukiyar nan mallaka masa Allah yayi da ya mallaka masa bai ce kai kuma ka gaya masa ga yanda zai da dukiyarsa ba sai yanda ya ga dama yayi da dukiyarsa dan haka koma da ba ka ce na fitar maka da zakka bane ka bashi ka ce to na baka da sharadin cewar zaka biya ni bashi na shi ma wannan sharadin batil ne idan ka bashi wannan zakkar tayi amma sharadin batil ne to anan wajen shine akwai waje wadannan suna cewa zakkar tayi tunda sharadin yana hannunsa sai ya zamanto wannan sharadin batil ne ya zamanto abinda aka sharadanta yayi zakkar tayi amma wannan sharadin bai lizince shi ba zai iya cewa naji amma ban abin na warware wannan sharadin ban karbi wannan sharadin ba domin kullu sharadin laysa fi kitabillahi fa huwa batil din sharadi da baya cikin littafin Allah to batacce ne zai iya yin haka to a bisa wannan zakkar tayi amma idan ya bashi zakkar yana bashi sai ya ce to akramaka Allah akai fa bashi na ai an tuna da shi ko to ga zakka na bata to amma fa akwai bashi na in yace eh haka ne ga shi in biya ka bashin ka ya dawo masa da ita to wannan ya halatta domin ya bashi ne babu sharadi ya bashi babu sharadi ba ittifaki ba zaniya sai kuma wannan yace shin ya halatta limami yayi sauka a karatun sallar asuba tun daga bakara hannasi kamar kullun wasu shafuka ko rubi'i da fatan ba bid'a bane eh ba bid'a bane ba komai limamai da dama a Maiduguri suna haka kwanan nan ma a lokacin taron malamai na da ake kafin Ramadan na majalisar koli ta shari'a na haɗu da wani limami na juma'a shi kuma a duk sallar juma'a sumuni yake karantawa duk sallar juma'a zai karanta sumuni yayi sauka biyu yana ta uku a sallar juma'a shi kuma yake yi kuma wannan in mutun yayi ya bar sunna tunda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta sabbih da hal ataka hadithul ghashiya ko kuma suratul jum'a da suratul munafiqun ko suratul jum'a da hal ataka hadithul ghashiya to kamata yayi in ma mutun zai yi wannan ya rinka hadawa wata ran ya zo yayi na sunna din amma ya halatta idan mutun yayi inda zai zamanto bid'a idan yayi itikadin cewa akwai wata falala akan yin haka ta musamman idan yace yana yi ne dan wata falala ta musamman akan yin haka to wannan yayi abin da yake bashi da tushe a cikin addini wallahu ta'ala a'ala sannan wannan yace malam a cikin addinin musulunci akwai inda aka yi wa namiji izini da yayi kunshi a hannu ko da hannu ɗaya ne yace Allah ya ƙara wa rayuwa albarka amin eh wannan al'ada ce ya danganta da irin wajen kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da wata mace ta zo za ta masa mubaya'a ya gane hannun mace ce sai ya janye hannunsa har ya mata inkari cewa me yasa ba ta yi kunshi ba saboda kunshi alamar mata ne to amma a waɗansu al'ummomin har maza ma suna kunshi kamar mutanen Yemen za ga suna yi to shi abin la'akari wajen kama da maza ko kama da mata ana la'akari da al'ada yanzu kaga a waɗansu kabilun a waɗansu mutane na Fulani su namiji ya kitso ba komai bane amma a mutanen gari a sawa'un Fulani ko Hausawa ko Hausa Fulani kamar yadda dai ake faɗa Hausa in aka ga mutum yayi kitso sai a ga yayi kama ya zama na mata sai ya kama da mace amma inda a can daji ne a inda su suke yi din za a ga wannan ba wani abu bane saboda haka wajen yin kama da mace namiji ya kama da mace ko mace ta kama da namiji wannan ana komawa ya zuwa ga al'ada yanzu kamar sa dogon wando a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ne kawai suke sa dogon wando maza sai dai su daura zani to amma ba a ce idan mutum ya sa dogon wandon yayi kama da mata ba dan ba a sami inkarin wannan ba domin kamar yanda yazo a hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu wajen tufafin ranar juma'a yace mutum ya hada tufafinsa ya sanya izari da rida zani da mayafi ko ya sanya qaba shine gajeren wando dan gajeren wando tare da jabba ko ya sanya as-sarawil dogon wando da rida da mayafi kaga ya ambaci wannan tare da cewar ba a taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa dogon wando ba amma wannan abu ne wanda yake komawa ya zuwa ga al'ada saboda haka ba za a ce in mace ta sa dogon wando ta yi kama da namiji ba saboda ya danganta da al'adar wajen ya danganta da irin al'adar wajen saboda haka wannan hatta wannan kunshin ma ya danganta da al'adar idan al'adar wajen shine kunshi alamar mata ne kamar yanda yake mu anan duk wanda ya kunshi mace ce take kunshi in namiji ya kunshi to za a rinka masa kallon cewar watakila ko munharik ne ya kauce irin waɗanda kun san su dai irin wanda ake faɗan su masu wannan to na'am insha Allah na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرقيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وبديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد من
أين أجيبك سورة الصافات babu abin da zaka karanta mai dadin ji ba wata waka ba wani abu da zaka ji mai dadi irin kaje karatun alqur'ani ballantana kuma wannan sura Allah ta'ala yace falamma aslama to yayin da suka miƙa wuya ga umarnin Allah wato suka sallama shi annabi Ibrahim ya tafi akan zai yanka ɗansa bisa umarnin Allah shi kuma annabi Isma'il ya tafi akan ya karbi umarnin Allah mun tafi akan cewa wanda aka ce a yanka shi annabi Isma'il ne zamu zo a ƙarshen kissar sabanin da malamai suke tsakanin su waɗansu suna cewa annabi Ishaq ne waɗansu suna cewa annabi Isma'il ne mafi ingancin magana shine annabi Isma'il ne duk da waɗansu malamai sun yi tawaqqu zamu zo kan wannan mas'ala annabi Isma'il shi ya karba akan ce shi ma ya sallama da yace satajiduni insha Allah minas sabirin zaka same ni da izinin an Allah ya so ina cikin masu hakuri to da suka sallama suka karbi umarnin Allah watallahu liljabin kuma ya kwantar da shi a gefen goshin sa inda ake kwantar da rago in za a yanka shi haka ya kwantar da shi dan sa wanadainahu an ya Ibrahim kuma sai muka kira shi cewa ya kai Ibrahim قد صدقت الرؤيا حقيقه كا gaskata mafarki wato ka gaskata mafarki da zuwan abin da yake kake da ikon kai na umarnin da aka yi maka kanka yanka shi inna kadhalika najzil muhsinin to kamar haka yanda muka bashi kamar irin wancan abu da annabi Ibrahim yayi to haka nan muke yin sakamako ga masu tsoron ga masu kyautatawa menene wannan kadhalika din wato wannan karbar hukuncin Allah da sallamawa da imani da yanda annabi Ibrahim ya karbi umarnin Allah ba tare da nawa ba tare da cewar ya Allah ko dai a sake dubawa ko za a yi shafe hukuncin ko naskhu zai zo ba tare da wannan ba ya sallama to kamar irin wannan al'amari da Allah ya yi ma annabi Ibrahim to haka nan Allah yake yin sakamako ga masu ihsani dukkan masu kyautatawa sai kaga Allah ya ba su taufiki wajen karban umarnin Allah hannu biyu da rashin nawa wajen bin Allah to shine ake cewa wato ayyukan da'a suna kaiwa ya zuwa ga da'a kamar yanda ayyukan sabo suke kaiwa ya zuwa ga kafirci wato yayin da annabi Ibrahim ya zamanto mai kyautatawa ne mai sarkin zuciya id jaa rabbahu biqalbin salim kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a farkon kissa yazo ma ubangijinsa da zuciya lafiyayya simul babu shirka a ciki ba algus ba kuma algillu kiyayya da kullata da hasada waɗannan cututtuka na irin zuciya ta shaydanci babu wannan to Allah madaukakin sarki sai ya sanya shi mai karban umarnin Allah ne da miƙa wuya ga Allah to kuma wannan kun ga yana nuna cewar wato shi bin Allah yana zuwa sakamako akan ihsani da mutum yayi kamar yadda rashin bin Allah yana zuwa sakamako akan rashin ihsani akan zalunci da mutum yayi kamar yadda Allah ta'ala yace fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl da kuma bima kadzabu bihi min qabl basu kasance suna imani ba saboda ƙaryatawar da suka yi tun farko farkon zuwan wa'azi yayin da mutum yana jin gaskiya sai ya ki karbanta bayan ya gane ta to ƙarshen ta shike nan daga nan gaskiya har abada tunda ya ganta ya take ya ki bi to sai Allah ya masa ukuba da rashin karban gaskiya yayin da kuma ya ga gaskiya yana ganinta ya karba to shikenan wannan sai Allah ya sanya shi mai sallama ma gaskiya mai sallama ma al'amarin Allah har abada shi yasa ake wato kada mutum yayin da aikin da'a na Allah ya bayyana a gare shi kada ka bi son zuciyarka ka gani wannan daidai ne ka take ka ce ba za ka yi ba domin wannan nau'i ne na yi ma Allah tawaye la'alla daga wannan kai wannan akwai tsoron kan cewa ba za ka sake dawowa ya zuwa ga hanya ba wal iyadu billah shi yasa za ka ga dukkan irin waɗannan abubuwa abu ne wanda yake mutum shi yake yi ma kansa ba ka jin wani abu yana tilasta yana angiza ka kan ka yi to amma wanda Allah madaukakin sarki ya so abin da yake sanya shi ya yi abin da yake ba daidai ba to sai Allah madaukakin sarki sai ya kautar da shi falala Allah ta zo ta riske shi ya zamanto bai yi wannan ba wanda kuma Allah madaukakin sarki ya kyale shi da kansa falalar Allah ce Allah ba wanda yake tilasta masa in aka kyale mutum da kansa shi kansa shedanin kansa ne amma idan Allah madaukakin sarki ya ga wato alheri a cikin zuciyar mutum to kazalika najzil muhsini kamar haka Allah yake sakayya ga masu ihsani wannan ba a faɗi kan cewar annabi Ibrahim banda kwantar da annabi Isma'il da yayi ya kikara wuta a wuyansa ba duk da yake malaman tafsiri sun ce ya kikara wukar a wuyansa sai bata yanka shi ba waɗansu kuma suka ce Allah ya sanya wato wata irin tagulla ne da ba a gani a wuyan da yazo yana kikara wukar sai ya zamanto kamar yankan karfe yake amma duk waɗannan ba su inganta ba kamar yadda Shehu Abdullahi ma yace lakin lam yasihha bihi naql babu riwaya da ta tabbata da wannan babu riwaya da ta zo akan cewar annabi Ibrahim ya kikara wuka domin abinda Allah kawai yace watallahu liljabi ya kwantar da shi a kwibin goshinsa ya kwantar da shi a gefen goshinsa amma ya sanya wukar dan ya yanka shi wannan Allah madaukakin sarki bai faɗa ba alqur'ani bai zo da shi ba sauran yana daga cikin isra'iliya mu tsaya akan abinda zahirin alqur'ani yake shine aula domin yayin da ya riga ya kwantar da shi ko ya kikara wuka ko bai kikara wuka ba yayi azama akan zartar da umarni ko bai yi azama ba ya riga ya gama azama ya kwantar da shi zai sa wukan ne kawai sai umarnin Allah ya zo wana dainahu sai Allah ya kira shi an ya Ibrahim Allah ya kira shi da wahayi ta wajen mala'ika tunda annabi Ibrahim ba a faɗi kan cewar yana daga cikin waɗanda suka ji zancen Allah a rayuwar nan ba kamar yadda annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ji zancen Allah tun kafin lahira saboda haka kiran muka kira shi inji Allah ai wato mala'ikan mu ya kira shi da umarnin mu shine ma'ana kira ya kira an ya Ibrahim Allah ya kira shi da sunansa Allah ya sa aka kira shi da sunansa to kun ga wannan yana daga cikin wato abinda Allah ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi cewa Allah bai kira shi da sunansa a cikin alqur'ani ba Allah ya kira annabi Ibrahim da sunansa gashi Khalilur Rahman ne yace ya Ibrahim amma Allah bai ce ya Muhammad ko ya Ahmad ba sai dai yace ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil amma bai ce Muhammad sai dai na'am na'am ai sai dai ya bada labarin sa وما محمد الا رسول وامنوا بما نزل على محمد ما كان محمد ابا احد من رجالكم في ده بعد labari da ambaton sunansa amma kiransa yace ya muhammad babu a cikin alqur'ani ya ahmad babu a cikin alqur'ani sai dai ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhar muzammil wannan ya daga daga cikin abubuwan da alqadi iyad ya ambata a cikin ashifa na wato girmamawa da Allah madaukakin sarki yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi akan sauran annabawa ta wannan fuska inna hadha lahu albala'ul mubin Allah yace lalle wannan wato wannan yankan da aka yi umarni da shi lahu albala'ul mubin wallahi shine bala'i mabayyani wato shi ita shine jarabawa wanda take bayyananna wanda ake tantancewa a ga waye yake yi da gaske waye yake ba da gaske ba shi yasa ne ake cema annabi Ibrahim wa Ibrahim alladhi waffa da Ibrahim wanda ya cika ma Allah alƙawarin sa ya cika jarabawar da Allah ya masa wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna yayin da annabi Ibrahim Allah ubangijinsa Allah ya jarabce shi kaga ibtila'i da kalmomi sune umarce umarce fa atammahunna ya cika su qala inni ja'iluka lin-nasi imama sai Allah ya ce zan sanya ka ka zamanto jagora ga mutane baki daya to Allah da kansa jalla wa ala ya fada ya ce wannan hakika shine bala'i mabayyani to shine jarabawa wanda take a bayyane wanda ya gama rayuwa ya yanke kaunar kan cewa zai samu haihuwa saboda tsufa ya kai shekarun da a wannan shekarun ba a haihuwa amma duk da haka ya roki Allah kuma Allah ya amsa addu'arsa kuma ya bashi da kuma dan shi kenan lokacin annabi Isma'il din kawai yake da shi amma Allah da ya ga wato yayi wannan mafarki kuma mafarkin annabawa gaskiya ne kamar yadda ya gabata muka ambata a darasin mu na jiya wato kamar umarni ake masa kan ya yanka shi ya karbi wannan umarni ba kawai ya karbi umarnin ba ya dauki matakai na zartar da umarnin to hakika wannan shine bala'i mabayyani to haka annabawan Allah suke ashaddun nasi bala'an al-anbiya mutanen da suka fi kowa tsanani wajen bala'i na jarabawa shine annabawa sannan kuma sauran mutane wato yubtalar rajulu ala qadri imanihi ana jaraban mutum a gwargwadon imaninsa idan akwai tsauri a cikin addinin mutum sai a tsananta jarabawarsa in akwai sassauci sai a yi masa dan sako-sako saboda Allah Rahim ne in ya dora ma me in ya mu irin masu sako-sako in aka dora mana mai zafin to Allah madaukakin sarki Allah ba masu muna san afiya kar a jarabawa ayi dan Allah madaukakin sarki sai ya iya bai maka jarabawar ba kuma ya baka darajar da wanda ake musu jarabawar za su samu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa'a al'adu wa sallallahu al'afiya kada ku rinka burin haduwa da abokan gaba a ce a zo a kara ku nemi al'afiya daga Allah ku nemi kariya daga jarabawa daga Allah wa fadainahu bi dhibhin azim Allah yace sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma wato shine rago Allah ya kawo masa ya sa mala'ika ya zo masa da shi kuma Allah ya ambaci wannan abun yanka wato al-azim mai girma babba saboda daga Allah yake shine fuskar wato girman nasa kasancewarsa daga Allah Allah madaukakin sarki ya kawo shi ta ya Allah ya kawo shi Allahu a'lam a cikin Isra'iliyat an kawo cewa shine ragon da Habila ya kaddamar a matsayin wato ita ce layyarsa yayin da ƴaƴan annabi Adam su biyu idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar yayin da aka ce su kawo hadaya sai shi Qabila wannan ya daga cikin Isra'iliyat Qabila shi manomi ne sai ya nemi wato a cikin girbin sa mafi muni sai ya ce gashi nan ita ce sadakar da ya bayar shi kuwa Habila ya samu wanda yake ragon sa da ya kiwata shi sai ya kaddamar da shi to sai wuta aka ce ta zo daga sama sai ta dauke ragon alama cewa an karba to a Isra'iliyat din cewa ake shi ragon da aka dauke shi sai aka yi aljanna da shi saboda kai na can yana kiwo a aljanna sai lokacin da annabi Isma'il za a yanka shi annabi Ibrahim sai Allah ya saukar ma annabi Ibrahim fansa ta annabi ta shi annabi Isma'il ta wannan ragon na Habila amma wannan yana daga cikin Isra'iliyat da la nusaddiq wa la nukazzib ba ma gaskatawa ba ma karyatawa sai dai an fade shi ta fuskar labari kuma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini yace hadithu an bani isra'ila wala haraj ku bada labari daga abubuwan da bani isra'il suka rubuta suka ruwaito babu laifi akan wannan to amma waɗansu malaman tafsiri kamar yadda ibnu abdiya yayi ishara gare shi sun ce bi dhibhin azim da abin yanka mai girma cewa daga Allah yake wanda yake kuma wannan ma'ana ita ce a sawa'un na wancan ne ko ma ba na wancan bane kasancewarsa Allah ne yace ya fansar ya saukar da fansar daga gare shi kuma ya ambace shi da kan cewa mai girma abu ne wanda yake mai girma wata to a nan Allah madaukakin sarki yace yayi ma annabi Isma'il yayi masa fansa ya fanshe shi da abin yanka babba wannan yana ɗaya daga cikin hujjoji da malamai suka ce wanda aka ce annabi Ibrahim ya yanka annabi Isma'il ne ba annabi Ishaq ba wannan shine kaulin Abu Huraira da Wasila ibn al-Asqa da Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Abbas daga cikin sahabbai da kuma daga cikin tabi'ai da Sa'id ibn al-Musayyib da Amir al-Sha'bi da wasunsu da kuma a cikin fuqaha'ul amsar Ahmad ibn Hanbal waɗansu kuma suka ce a annabi Ishaq ne wannan shine kaulin sayyidina Umar ibn al-Khattab da sayyidina Ali radiyallahu anhuma da kuma da yawa daga cikin tabi'ai daga cikin kuma fuqaha'ul amsar hadda Imam Malik kamar yadda yazo a cikin al-Utbiya to wannan mas'alar kowane bangare suna da hujjojin su haka malaman tafsiri su ma haka suka rubu Ibn Jarir al-Tabari ya rinjayar da cewa annabi Ishaq ne Ibn Kathir ya rinjayar da cewa annabi Isma'il ne kuma bai ma kamata ma a dauka cewa akwai sabani a wannan badan Qur'ani ga abin da yake nunawa kenan haka zalika Ibn Ashur shi ma abin da ya tafi a gare shi kenan Ash-Shawkani a cikin Fathul Qadir ya tawaqqufi yace wannan matsala ce dalilan kowane bangare a bayyane suke Ibn Ashur ya kawo dalilai wajen guda goma a tafsirin sa wajen nuna cewa annabi Isma'il ne daga cikin dalilin da yafi bayyana kan cewa annabi Isma'il ne shine Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin kissar cewa annabi Ibrahim da ya bar mutanansa ya roki Allah ya bashi daga cikin salihai kuma da Allah ya bashi yace fa basharnahu bi ghulamin halim sai muka yi masa albishir da ɗa wanda yake mai haƙuri kuma lokacin da ya ce ɗa ɗin nan mai haƙuri ya sifanta shi da cewa shi mai haƙuri ɗin ne sataji in sha Allahu minas sabiri za ka same ni da izinin Allah cikin masu haƙuri kuma yayin da Allah yake ba da labarin annabawa da ya zo kan annabi Isma'il sai ya ce da shi da annabi Idris da annabi Dhulkifl sai ya ce kullum minas sabiri dukkaninsu suna daga cikin masu haƙuri saboda haka wannan sifa ce ta annabi Isma'il a cikin Alƙur'ani kuma bayan Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin adhim muka fanshe shi da abin yanka mai girma sai a ƙarshen kissar Allah ya ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin, muka yi masa albishir da annabi ishaq, annabi daga cikin salihai. Kaga bayan annabi isma'il kenan. Saboda haka yanda siyakin yake ya nuna cewar annabi isma'il shine wanda aka umarni a yanka shi, kuma daga ciki wani balarabe na ƙauye ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce masa yabna dhabihain, ya kai dan waɗanda aka fa wato aka ce za a yanka su susu biyu, dan azzabihain wato waɗanda aka yi umarnin a yanka su susu biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi dariya bai masa inkari ba. To me yake nufi da azzabihain? Yana nufin annabi Isma'il, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam tattaba kunnan annabi Isma'il ne, daga bangaren annabi Isma'il yake. An fahimta? Tunda annabi Ibrahim ya zo da annabi Isma'il ya zaunar da shi a Makka. Sannan abu na biyun kuma daga cikin dhabihain din shine mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah, domin Abdul Muttalib kamar yanda ya tabbata a cikin sira ya yi bakance ya ce yana samun ‘ya’ya, yana taihuwar ‘ya’ya, ya ce idan ya haifi ɗa na goma to shi ko zai yanka shi ga Ka’aba, zai yanka shi a matsayin hadaya ga Ka’aba. Da ya tashi kuwa sai aka haifi Abdallah, mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya sa masa tsananin soyayyarsa. Sai ya zo zai yanka shi don ya cika bakancen da ya yi, sai Quraysh suka ce a'a ba zai yiwu ba, a yi abin da gumaka za su yadda da shi, gumakan Ka'aba, maimakon Abdallah a kawo raƙuma goma, sannan a zo a yi istiqsam, a ɗauki kibbau wato a zare a sami kibiya da sunan Abdallah da kibiya da sauran raguna, sai a je a kai ma masu kula da harkar yin istiqsam din, masu kula da harkar ƙuri'a a bakin Ka'aba daga cikin malaman wato masu kula da gumaka, sai su bubbuga su jijjiga, sannan sai a zaro. Idan aka zaro na Abdallah to shikenan sai a daɗa ƙara adadin raƙuma. Da aka tashi aka zaro, sai aka zaro Abdallah, sai aka ce wato gumaka sun ce sai dai Abdallah za a yanka, a ƙara, aka ƙara goma ashirin, aka jijjiga aka zaro sai na Abdallah, aka sake yi aka jijjiga aka ƙara talatin, ana ƙara goma sai da aka kai ɗari, da aka tashi zarowa sai aka zaro na raƙuma ɗari. Saboda haka sai aka ce to yauwa gumaka sun yadda, fansa ga Abdallah shine a yanka raƙuma ɗari. Shine Abdul Muttalib ya soke raƙuma ɗari a matsayin fidiya, fansa ga Abdallah. Saboda haka sai ake ce ma shi ma Abdallah ɗin adh-dhabih, wanda aka kaddamar da shi kan a yanka shi, kamar yadda aka kaddamar da kakansa Isma'il kan a yanka shi. Saboda haka da aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan waɗanda aka kaddamar a yanka su biyu, sai ya murmushi. Kaga ya tabbatar da cewa annabi Isma'il shi aka kaddamar a yanka shi a wannan hadisi. Sauran dalilai kuma suna nan waɗanda su malaman tafsiri suka ambata, amma dai mafi rinjaye kamar yadda siyaƙin kissa yake a cikin Alƙur'ani, annabi Isma'il shine wanda aka umarnin a yanka shi. Kuma sannan daga cikin dalilan ma shine shi yankan wannan, ai abinda athar suka nuna shine Amina aka yi wajen da ake yanka. Amina aka yi shine da ya zo annabi Ibrahim ya zo zai yanka shi, ya zo da shi zai tafi da shi wajen yanka, sai shaidan ya bayyana a gare shi don ya janye hankalin annabi Isma'il ya jefa masa shakka, yanzu kai za ka yadda wannan tsohon ya je ya yanka ka? Sai mala’ika Jibril ya umarce annabi Ibrahim ya ɗauki tsakonkwani guda bakwai, ya ambaci sunan Allah da Allahu Akbar, ya jefi Iblis, ya jefe shi sai ya nitse, sai ya zo daidai inda jamra ta biyu take, ya sake bayyana zai janye Isma'il da yi masa waswasi. Nan ma dai mala’ika Jibril ya umarce shi da ya jifa, ya jefe shi har a jamra ta uku, da ya jefe shi shine sai ya yanke ƙauna ba zai yi ba. To daga nan ne sai ya kwantar da annabi Isma'il zai yanka shi a nan filin Mina, wajen da ake yin yanka. to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da fansarsa. To Allah ta'ala da ya ba ma annabi Ibrahim ragon da zai yanka, sai ya yanka shi yana mai kabbara ya zuwa ga Allah. To an ce kahon wannan ko wadannan raguna, wannan ragon ya kasance a cikin Ka'aba har lokacin da ta kone, lokacin Abdullahi ibn Zubair lokacin ne kahon ya kone, har Amiru Sha'abi yake cewa ni na ganshi da ido na. To amma wannan babu riwaya. Ibn Ashur yake cewa wa fihi nazar, akwai duba a cikin wannan magana. Tunda na farko dai wanda suka rike abun suwa ne ne, ai ba musulmi bane. Tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa da annabi Isa ma shekara 600 ne. To ballantana tsakanin annabi Isma'il da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a ce duk wani lokacin nan wannan kahon yana nan a rake, amma sun faɗe shi a cikin athar, kuma ya zo din har Amiru Sha'abi yake cewa shi ya ga kahon da idanunsa. To yi kuma wannan Allah madaukakin sarki ya bar shi a matsayin mu'jiza. Ya Allah madaukakin sarki ya yi tsare shi a matsayin mu'jiza, garaba ta ci shi ba, tunda kuma a cikin ɗakin Ka'aba ne, babu zancen iska, babu zancen ruwa wanda zai same shi da har zai sanya shi ya zagwanye ya zamanto ƙasa. Wal ilmu indallah. Allah ta'ala ya ce wa tarakna alaihi fil akhirin, muka bar masa wato kyakkyawan ambato fil akhirin a cikin jama'ar ƙarshe. Salamun ala Ibrahim, aminci, gaisuwar aminci daga gare mu, inji Allah, ala Ibrahim, ga annabi Ibrahim. Shi ma dai fuska biyu kamar yadda take a ta annabi Nuh, muka bar masa gaisuwar aminci, ko kuma muka bar masa kyakkyawan ambato. Shine duk wanda zai ambaci annabi Ibrahim yana ambatansa da kyakkyawan ambato. Shi yasa nema Yahudawa za su ce ai namu ne, Kirista ma za su ce namu ne. Shi yasa sai Allah ya hukunce, ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya, baba Yahude bane baba Nasari bane, walakin kana hanifan muslima, sai dai wato miƙaƙƙe ne akan tafarkin tauhidi musulmi. Kadhalika najzil muhsinin, kamar haka muke sakamako ga masu ihsani. Kamar yanda wato Allah ya bar masa kyakkyawan ambato, yayi masa wannan gaisuwa ta aminci, to haka nan Allah yake cewa haka nan yake sakamako ga masu ihsani. To kaga shine duk waɗanda suka yi ihsani, kaga yanda Allah yake barin ambaton su, kuma aka tashi ambaton su da kyakkyawan ambato. Waɗanda kuwa basu yi ba, in aka tashi ambaton su sai a ambace su wato da la'ana, kamar yanda Allah madaukakin sarki ya sanya la'ana ga wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhin, muka biyar musu da tsinuwa a wannan duniyar, sannan a lahira suna daga cikin waɗanda ake mugusta, waɗanda suke a munana, waɗanda kamar Fir'auna, duk yanda aka so a yabe shi, kamar yanzu yanda daular Misrawa suke yin, har suka yi square maidan farfajiya a cikin garin Ramesses Square, suka yi da sunan Fir'auna. Wannan ba za su canza kan cewa Fir'auna tsinanne ne ba. Duk mutanen kirki da duk tarihi, in aka tashi ambaton Fir'auna, za a ambate shi da tsinuwa, domin Allah ne ya biyar masa da wannan, saɓanin kuwa annabi Ibrahim. To nan sai Allah ya ce kadhalika najzil muhsinin, bai ce inna kadhalika ba. To wannan tafannun ne, bai ƙarfafa, tunda ya riga ya ce inna kadhalika, tunda inna ɗin ta ƙarfafawa ce. Innahu min ibadina almu'minin, haƙiƙa yana daga cikin bayinmu mu'minai. Annabi Ibrahim wato abinda yasa ya zamanto mai ihsani, yana cikin bayin Allah mu'minai masu imani. Wato ma'ana kamar yanda al-Imam Abubakar Razi a tafsirinsa Mafatihul Ghaib yake cewa wato imani da Allah da jawuwa ga da'ar Allah su ne dalili a kan cewa mutum mai ihsani ne. Wai ihsani ba shi ne duk abinda mutane suke so kane musu ba, kai mai kyautata ma kowa da kowa ne, mai kyautata ma kowa da ba shi ne ihsani ba. Babban ihsani shi ne ihsani da yarda da Allah da kuma jawuwa ga da'ar Allah. To wanda duk yayi wannan, to shi ne mai ihsani. To ga kyakkyawan aƙibarsa, shi ne Allah zai ban masa kyakkyawar ambato tun a nan duniya, sannan kuma Allah ya masa gaisuwar aminci, ishara ga cewa shi ɗan aljanna ne. Sannan Allah ya ce wa basharnahu bi ishaq, muka yi masa albishir da ishaq. To wannan dalili akan cewa ba shi ne wanda aka ce a yanka ba, tunda wannan bayan yankan ne, bayan an yi fidda'u din ne, bayan an fanshe shi ne, sannan Allah ya masa albishir da Ishaq, nabiyyan minas salihin, annabi daga cikin salihai. To anan akwai abubuwa guda uku. Na farko Allah ya ce wa basharnahu bi Ishaq, a can a cikin suratul Dhariyat wa basharuhu bi ghulamin alim, a cikin kuma suratul Hijr inna nubashshiruka bi ghulamin alim, yace mune maka albishir da da wanda yake masani. A wurare biyu haka Allah ya sifanta shi, amma anan sai Allah ya ce muke masa albishir da Ishaq. Wannan ishara ne da cewar wato Allah ne ya bashi sunan Ishaq, Allah ne ya sanya masa suna na Ishaq, muke masa albishir da Ishaq, kamar yanda yace fa basharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq ya'qub, muke masa albishir da Ishaq, muke mata albishir matarsa Sara da Ishaq, bayan Ishaq kuma Ya'qub. To Allah na farko kenan, Allah ne ya sanya masa wannan suna, ya zabe shi ya sanya masa wannan suna. Nabiyan, halin kasancewarsa annabi, minas salihin, daga cikin salihan bayi. To wannan dan ai kirari ne ga salihai, cewa salihai har annabawa ma suna cikin su, saboda haka nuni ne akan cewar ka nemi salaha, domin duk wanda ya zamanto ya dauki tafarkin salaha, to annabawa ma Allah ya sanya su cikin salihai. Ya ce nabiyyan minas salihin, wa barakna alayhi, muka yi albarka a gare shi, wa ala Ishaq, da kuma ga annabi Ishaq. Albarka wato Allah ya yawaita zurriyarsa, ya yawaita zurriyar annabi Ibrahim, ya sanya annabci a cikin zurriyarsa. Waja'alna fi dhurriyyatihi man nubuwwata wal kitab, haka Allah ya ce muka sanya annabci a cikin zurriyarsa, da a cikin zurriyarsu da shi annabi Ibrahim da annabi Nuh, kuma muka sanya ilimin littafi a ciki. Saboda duk annabi da yazo bayan annabi Ibrahim daga tsatsonsa yake, ita ce albarkar annabi Ibrahim. Wa ala Ishaq, kuma muka yi albarka ga Ishaq. Annabi Ishaq ya samu, ya haifi Yaqub, Yaqub ya haifi ƴaƴa 12, ƴaƴan nan 12 suka zamanto su ne asalin ƙabilun Bani Isra'il. Duk wani annabi da yazo bayan annabi Ishaq, to a cikin zurriyar annabi Ishaq ne, a cikin zurriyar Yaqub ne, dukkan annabawan Bani Isra'il daga zurriyar Yaqub ne, dan shine Isra'il din, shi annabi Yaqub shine Isra'il, da ake cewa Banu Isra'il, ƴaƴan Isra'il, wato sune ƴaƴansa 12 sune iyayen ƙabilun Bani Isra'il guda 12, sune asalin Bani Isra'il, ba irin ƙabilar su na Netanyahu ba. Su waɗannan ba sa cikin 10, wannan ita ce ƙabila ta 13, waɗannan ba Banu Isra'il bane, ba Banu Isra'il bane. Aka koyi su na ambata muku anan a cikin tafsiri, yadda the 13th tribe ba na Aka Koyisla, wanda ya tabbatar a tarihi kan cewa waɗannan Khazar ne, ba Samiyun bane, ba Semites bane. Sannan Allah ya ce wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin, daga zurriyarsu annabi Ibrahim da annabi Ishaq akwai muhsin, akwai mai kyautatawa da imani da Allah da da'a, wa zalimun li nafsihi mubin, akwai mai kuma zalunci ga kansa, mabayyani a cikin zalunci da kafirci da sako. To wanda yake nuna kan cewar an samu daga cikin zurriyar mutum wanda yake ba salihi ba, bayan kuma shi salihi ne, wannan babu tawaya gare shi. Ga su annabawa ne da Allah ya ce ya yi musu albarka, ma'anar albarka shine alheri mai dawwama, ya dawwamar da kyakkyawan ambatonsu da kuma alkhairan da ke tare da su. Amma tare da wannan ya ce a cikin tsatsonsu an samu waɗanda suka fito ba masu bautar Allah ba, akwai na kirkin, akwai kuma zalimun li nafsihi mubin, shine wani bawan Allah aka ce yana da ɗa kangararre, baya sallah, shaye-shaye, sace-sace, haurawa gidan mutane, a kama shi da kwartanci, shi kuma gashi malami ne a unguwar, kullum yana cikin bakin ciki. Sai wata ran ya kama malamin, yana yi masa, ya zane shi, sai ce wai tsaya babana, wai ba Allah ne ya ce shi ne ke shiryar da wanda ya so ba? Ya ce haka ne, ya ce to ka kyale ni, in Allah ya so zai shiryar da ni, sai ce wallahi ka hutar da ni. Shikenan ya kyale shi, ya haƙura da wannan mahaifin na mutuwa, sai ɗan ya tuba kamar bai zamanto wannan ba. saboda haka Allah ya sanya shi ne zaman to jarabawa gare shi yana mutuwa shikenan sai kuma Allah ya shiryar da dan ya zaman to mustaqimi saboda haka wannan babu gazaba a cikin halin wato waɗanda suke bayan Allah salihai to sannan Allah ta'ala ya ce
ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين
نعم الله يقول ولقد مننا على موسى وهارون حقيقة من ينئمة موسى ده هارون النبو موسى ده النبو هارون الله بيفت وش نئمة با بيفت مفعول النئمة با وش نئمة يا موسى سبو ده كتوكا كان شوى نئمة كده تكيمتك وجن نئمة ده باب نئمة با ينتا شيني واتو هكما الرشن أنبتن min ni'im min yi musu ni'ima da abu kaza sai Allah bai faɗi da me ya yi musu ba sai ka suranta wace ni'ima ce tafi kowace ni'ima tace ni'imar annabci ni'imar annabci annabi harun annabi Musa bai roƙa ba Allah ya bashi annabi harun bai roƙa ba amma dan uwansa ya roƙa masa waj'alni waziran min ahli haruna akhi ujdud bihi ajri sai Allah madaukakin sarki ya bashi annabci su biyu Allah ya ce mun yi musu ni'ima ita ce annabci da sauran ni'imomi na addini da na duniya wanajjaynahuma wa qaumahuma min al-karbil azim kuma muka tsirar da su da su da mutanen su daga bakin ciki mai girma babban bakin ciki shine azabtarwar da fir'auna yake ma bani isra'il da kuma tashin hankalin da suka gani yayin da suka fita suka samu ikon guduwa daga bani isra'il suka ce falamma tara al-jama'ani qala ashabu musa inna lamudrakun suka ce za a cin mana fa za a cin mana sun ga fir'auna ya fito da mutanansa gabaki daya suka ga kancewa sun din faro su kuma ga sunan yan tsirari suka ce inna lamudraku za a cin mana annabi Musa ya ce qala kalla ane mutum ba za a cin muku ba inna ma iya rabbi ubangiji na na tare da ni sai hadi to wannan ni'ima ce shine wani shine tsirarwa daga bakin ciki mai girma da kuma tsirarwa daga nitsewa sun shiga cikin teku suka shiga cikin teku Allah ya mayar da shi kullu firqin kattaudil azim kowane bangare na kogin kamar wato dutse ne babba hanyoyi 12 kowace kabila ta bi fir'auna shi ma da ya shigo Allah ya nutsar da shi su kuma suna gani yanda fir'auna ya nutse su kuma Allah ya tsirar da su to wannan shine tsira daga bakin ciki babba babban bakin ciki duk wata ni'ima in ma kawo alheri ce ko kawar da cuta jalbul masalih da dar'ul mafasid to duk biyun Allah ya hada mu annabi Musa akwai jalbul masalih shine Allah ya ba su annabci kuma ya zabe su su zamanto su ne za su zamanto jagorori ga bani isra'ila kuma ya ije musu barna da cuta shine abinda Allah madaukakin sarki ya raba su da shi na bakin ciki mai girma sannan Allah ya ce wa nasarnahum muka ba su nasara wato da shi annabi Musa da annabi Harun da kuma mutanen su tunda nan sai ya zo da damirin jami'i muka ba su nasara wato da shi Musa da Haruna da kuma mutanen su bani Isra'il muka ba su nasara akan kibtawa akan mutanen fir'auna fa kanu humul galibin sai kasance su ne masu rinjaye su ne masu galaba akan abokan gaban su domin Allah ya nutsar da abokan gaban su ya gadar da su kazalika wa aurasna tamtaraku min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim abubuwan da kunuzin ne wa kunuzin wa maqamin karim abinda suka bari din Allah ya ce kazalika wa aurasna bani isra'il muka gadar da su ga bani isra'il to kaga wannan ya nuna su ne suka zamanto masu galaba wa atainahumul kitabal mustabin to nan sai aka koma su biyu muka ba su littafi al mustabin mai isa matuka wajen fayyace bayani wajen fayyace hanya ta daidai wannan yabo ne ga Taura littafin da Allah ya ba mu annabi Musa can Allah madaukakin sarki yana cewa ya ba mu annabi Musa at-Taura walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadu mun ba mu annabi Musa littafi dan su shirye kamar yadda yake a suratul mu'minu amma nan sai yace wa atainahumul kitabal mustabi mun ba su wato da annabi Musa da annabi Harun saboda annabi Musa mai karfafa annabi Harun ne amma asali wanda aka ba mu littafin annabi Harun ne annabi Musa ne afwan annabi Musa aka ba mu at-Taura shi annabi Harun saboda kasancewar sa mai karfafawa ga annabi Musa sai aka hada tare da shi kuma ku kula yadda zubin bayanin yake Allah a wani wajen ya ce wa laqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun in aka ce wa atainahu al-kitabal mustabin da yanda zubin ayoyin suka taho a yadda wato tilawar take yadda tilawar take wa nasarnahum fakanu humul ghalibun wa atainahumal kitabal mustabin wa hadainahumas siratal mustaqim wa tarakna alaihima fil akhirin yanda abin ya taho sai Allah madaukakin ba kuma wai irin dabarar masu waka bane kan cewa su kawo kalma dan a gyara magana dan a sa waka ta tafi alqur'ani ba waka bane ka san su za su fada abu saboda kafiya koda ba ma'anar haka take ba su lankwasa ma'ana su kawo shi ku Allah ba zai fada abu ba sai gaskiya ba wai kawai annabi Musa aka ba mu littafin ba har annabi Harun shi ma saboda kasancewar sa mai karfafawa ga annabi Musa kamar tare aka ba su littafi shi yasa sai Allah ya ce muka ba su littafi su biyu littafi mai isa matuƙa wajen bayani wa tarakna alaihi wa hadainahum as-siratal mustaqim muka shiryar da su ta farki madaidaici shine addinin musulunci wanda yake shiryarwa ya zuwa ga gaskiya da abin da yake kuma shine daidai wa tarakna alaihima fil akhirin muka bar musu a cikin jama'ar mutanen ƙarshe kyakkyawan ambato salamun ala Musa wa Harun gaisuwar aminci ta tabbata ga Musa da Harun wannan gaisuwar daga Allah take wato ba wai Allah ya bari ba mutane a rinka cewa salamun ala Musa wa Harun Allah shine ya hada su biyu tunda in za a gaida in za a yi annabi Musa ai cewa muke alaihi salam annabi Harun alaihi salam ba ma cewa annabi Musa alaihi wa ala Harun assalam ko haka muke fada ba haka muke fada ba to amma wannan sai nuna kan cewa fuskar ta biyun nan ita ce cewa abinda Allah ya bar musu a cikin mutanen ƙarshe shine kyakkyawan ambato sannan kuma yayi insha'in saban yabo gaisuwar aminci ta tabbata ga Musa da Harun inna kadhalika najzil muhsinin kamar haka yanda muka yi ni'ima ga annabi Musa da annabi Harun muka ba su alkhairai muka ije musu kuma abubuwan ki muka tsirar da su daga bakin ciki mai girma haka nan muke yin kyakkyawan sakamako ga masu ihsani innahuma min ibadinal mu'minin lallai su suna daga cikin bayin mu mu'minai to waɗannan shaida ne yabo ne da Allah madaukakin sarki yake ma waɗannan kuma duk a cikin wannan domin mutanen wato ya zamanto tasliya rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kalubale ga mushrikai musamman yayin da Allah ya ce a cikin zurriyar annabi Ibrahim akwai muhsin shine kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai zalimun li nafsihi mubin shine kamar mushrikan larabawa duk wannan kissoshin abubuwan da kissoshin waɗannan annabawa suna zuwa ne domin su tabbatar da wato zukatan zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai akan cewar Allah madaukakin sarki majibincin waɗannan bayin Allah salihai ne yanda Allah madaukakin sarki yake taya musu shaida da cewa suna daga cikin bayin mu masu imani Allah ka sanya mu a cikin su amin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ayyuha ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allah muna roƙanka ka ji kan magabatan mu Allah kai mana rahma ka saukar da rahmarka a gare mu amin akwai marasa lafiya daga cikin ƴan uwanmu muna roƙonka Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya akwai dan uwa goni Yahuza goni dan Zarga ba shi da lafiya za a fitar da shi zuwa kasar Misra domin neman magani Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi waraka Allah ka gaggauta masa waraka Allah ka yassare masa samun lafiya akwai waɗanda akwai kuma waɗanda muke tai musu addu'a kan Allah ka ba su lafiya daga cikin ƴan uwanmu da danginmu da kuma wanda suka yi mana wasiya kan mi musu addu'a muna roƙonka Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa wanda yayarsa take fuskantar jarabawar matsalar calcium muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya Allah ka yaye mata abin da yake damunta Allah ka inganta mata lafiya Allah ka jikan magabatanmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma qsim lana min khashyatika ma akwai wata baiwar Allah da muke yi mata addu'a wadda take rashin lafiya a garin dan barka Allah ya mata rasuwa Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomarta Allah ka daukaka darajarta Allah sa yi ka haskaka mata kabarinta Allah ka kyauta bayanta Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا من الفائزين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.